sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asubahi, da fatan an waye gari lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau talata 18 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abinda muke tafe da shi ga Baballe da kanan labarai.
Kajeli Tinin da daddar jam'iyyar Democrat a Amurka ta bude babban taron ta na kasa da za a shafa kwanaki huɗu ana yi ta yanar gizo sakamakon annobar coronavirus, inda suke fatan zai taimaka wa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden samun nasara akan shugaban kasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Yayin da shi ma shugaban kasa mai ci Donald Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zabensa a wasu jihohin tsakiyar yammacin Amurka. Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa yana so ya ƙara sauri ga tsarin aikiwa da sakonni na Amurka, duk da yake 'yan adawa na jam'iyyar Democrat suna shirin kada ƙuri'a a wannan makon.
Kanun labaran kenan aka saurara. A cikin shirinmu za ku ji cewa jam'iyyar Democrat ta na Amurka ta fara taron ta na ƙasa a karon farko da aka yi irin wannan taron ta hanyar sadarwar intanet sakamakon coronavirus. To kowane hali ake ciki?
Dukkan waɗanda suka yi jawabai sun yi jawabai ne da suka jibinci wannan annoba da ake fama da ita, da sun yi taɓa batun wariyar launin fata ko kuma yi wa waɗansu jinsi adalci, sun kuma taɓo batun tattalin arziki.
Karamin ministan kwadago a Najeriya ya fitar da tsarin rabon ayyukan yi na gwamnatin tarayya 774 tsakanin gwamnoni da 'yan majalisu da kungiyar NURTW da sauran masu ruwa da tsaki, biyo bayan sukar da ake yi wa jami'an. To koya shugabannin kungiyar kwadago ta kasar suke kallon wannan batu?
Mun yi murna da shi akan cewa zai rage rashin aiki da ya tsamari a Najeriya, amma abin takeici shine a halin da ake ciki yanzu bisa alamu lallai babu abin da ya canja, watan kulle
Bayan haka Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Kajiya Litinin da daddar jam'iyyar Democrat a Amurka ta bude babban taron ta na kasa da za a shafa kwanaki huɗu ana yi ta yanar gizo sakamakon annobar coronavirus, inda suke fatan zai taimaka wa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden samun nasara akan shugaban kasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Uwar gidan tsohon shugaban kasa Michelle Obama da Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont da kuma tsohon gwamnan jihar Ohio John Kasich da ke sukan lamirin Trump suna cikin waɗanda suka gudanar da jawabai akan Biden ɗan shekaru 77 a taron tsaye da shi takara a daren farko. A watannin da suka gabata, Sanders ne ɗan takara na ƙarshe da ya fafata da Biden a takarar tikitin jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa. A wani bangare na sakon Michelle Obama da aka nada a faifai da aka saki gabanin taron, ta bayyana Biden a matsayin mutumin kirki mai riko da addini. Michelle Obama ta ce ya san yadda zai ceto tattalin arziki, yaƙi da annoba da kuma jagorantar ƙasarmu, kuma yana sauraro. Zai kuma faɗi gaskiya kana ya yadda da kimiyya, zai yi mulki a matsayin wanda rayuwarsa take abin koyi gare mu. Jiya Litinin jam'iyyar Democrat ta fara babban taron tsaye da 'yan takararta ta yanar gizo, yayin da shi ma shugaban kasa mai ci Donald Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zabensa a wasu jihohin tsakiyar yammacin Amurka. A wani abu mai kama da yakin neman zabe da ya tsaya a tashoshin jiragen sama a jihohin Minnesota da Wisconsin jiya Litinin, da aka saka a wakar taken yakin neman zabensa na Make America Great Again. Shugaban kasar a yayin da yake jawabi ga gungun magoya bayansa da aka gayyata a kan titin jirgin sama, ya zargi abokin takararsa a zaben da kasancewa ɗan amshin shatan masu sassaucin ra'ayi. Trump ya yi gargaɗin cewa samun nasarar jam'iyyar adawa a watan Nuwamba nufin buɗe kan iyakokin ƙasa, durƙushewar tattalin arziki da kuma wasu fitintunu da za su iya bujirowa. A cikin shugabancin Joe Biden na Amurka za a iya yaye kariyar zama ɗan Amurka, kana al'ummominmu za su zama a hannun ɓata gari. Shugaban kasar ya faɗa wa taron magoya bayansa a wajen farfajiyar filin jirgin sama na Mankato da ke jihar Minnesota. Trump ya taka rawa sosai a Minnesota 2016, amma Hillary Clinton ce ta lashe jihar. Rahotanni daga jihar Niger da ke arewacin Najeriya sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga a kan babura sun kashe sojojin kasar uku da ɗan banga ɗaya, yayin da suke ƙoƙarin ƙwatar wani ɗan ƙasar China da direbansa da 'yan bindigar suka sace. Wasu shaidun gani da ido sun faɗa wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari cewa baturan dan kasar China suna aikin shimfiɗa titi ne a ƙauyen Yakila dake cikin karamar hukumar mulki ta Rafi.
Sun fito daga dajin bango gari mashin 15 kore da goro. Wallahi mutane na cin kasuwa ne da dole kowa ya wasa. Baturan dai suka sa yanzu ma ina ganin kamar motar sojoji na sare. Ko sojoji ya mutu ne da yanzu sun dawo mutane ba su yi to ana.
Yanzu a garin ya take akwai mutane.
Wallahi kowa ya wasa. Sun kasa sojoji guda hudu.
Sojoji hudu?
Eh da wuce mana nan ya zuwa sun da ushishin gidaje gidaje ushishin gidan hospital a wutar ga okes ya kula da gurbin ne ko
su suka kace sojojin
su wannan yan kullatu ne
bayan sun wuce da baturan
eh ai sai daga nan suka samu kya da bature din yanzu wani suka ji ciwo a wutar da ambulance na ushishin na gidan hospital zuwa mina hospital kuma
da kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jar Niger akan wannan al'amari ya cittura domin kuwa kakakin yan sandan jar Niger ASP Wasiu Abiodun bai dauki waya ba to amma wani babban hadimin gwamnatin jar Niger akan sha'anin tsaro kanal MK mai kundi mai ritaya ya tabbatar da aukuwar lamarin
mutum hudu ne soja uku vigilante da kuna ajiye na turare yanzu ma suna can tsara enforcement suna cikin daji
amma dai shi wannan baturen dai har yanzu yana can hannunsu
eh to kwarai suna nan hanji concept ya can har yanzu
ba wani horar hula da aka kashe sai dai wa'annan din
eh a'a su ma an samu nasu so yanzu an ce ana kokari na hito da su ma to suna can dai an kara an reinforcement sun shiga
na'am
suna can
To kafin Baballe sake dawowa da wasu ƙarin labarai. A daren jiya Litinin karfe 9 agogon Washington ne jam'iyyar Democrat ta fara taron ta na ƙasa wanda a karon farko aka gudanar ta hanyar sadarwar internet sakamakon cutar coronavirus. Na tattauna da abokiyar aiki na Alheri Grace Abdu wacce ta bibiyi wannan taron na tsayar da dan takarar Democrat Joe Biden tsohon mataimakin shugaban ƙasar.
To baba inda aka maida hankali a taron na yau dukan waɗanda suka yi jawabai sun yi jawabai ne da suka jidinci wannan annoba da ake fama da ita da sun yi taba batun wariyar launin fata ko kuma yi wa waɗansu jinsi adalci sun kuma tabo batun tattalin arziki duka dai waɗanda suka yi jawabai ne ake yi da nufin ƙarfafa takarar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a nuna abin da ya bambanta shi da shugaba mai ci yanzu waɗanda suka yi jawabai sun hada da tsofaffin abokan takararsa waɗanda suka nemi jam'iyyar Democrat ta tsaye da su takara waɗanda suka nuna sun hakikanta cewa Joe Biden shine zaben shi zai zama mafi alheri ga Amurkawa abin da zai ya ja hankalin kuma mutane ya hada da samun fitattun yan jam'iyyar Republican da suka yi jawabai kuma suka nuna goyen bayan takarar shi Joe Biden ɗaya daga cikin su shine tsohon gwamnatin jihar Ohio wanda kuma tsohon dan takarar neman jam'iyyar Republican ta tsaye da shi takarar shugaban kasa wato John Kasich ya nuna cewa shi haifaffen dan jam'iyyar Republican ne kuma yace zai ci gaba da zabar jam'iyyar Republican har lokacin da zai bar wannan duniya amma a wannan karon wannan yanayi ne da ya zama na daban filili da haka yana ganin abin da zai fi alheri ga Amurkawa shine su zabi Joe Biden wanda yake ganin shine zai kai Amurka inda ya kamata ta dusa
to kuma yayin bambanta a jawabin Bernie Sanders a wannan karo da shekarun baya
to baba ba kamar wannan lokacin da duk sauran yan takara suka janye suka bar Joe Biden ba a wancan shekaru hudu da suka shige har izuwa lokacin da aka tsaye da ita Hillary Clinton yan takarar shugaban kasa ana gani kamar shi dan takara babban abokin hamayyar ta dan takararta shi Bernie Sanders yana da yiwuwan zai iya samun wannan tikiti sai kuma hakan ba ta yiwu ba to a wannan lokacin ana ganin rashin fita ya yi kokarin jawabin kiran magoya bayan shi nan su goyi bayan Hillary Clinton duk da yake ya yi jawabin nan amma ba da karfi irin wanda ya yi a wannan karan ba da waɗanda suka yi jawabai na tsawon sa'o'i uku nan wanda ta yi jawabi na ƙarshe ita ce uwar gidan tsohon shugaban kasa Barack Obama ta taɓo batutuwa da dama ta nuna abin da halayen da ya kamata a gani daga shugaba ta nuna cewan aikin shugaban kasa ba mai sauki bane ko kadan ta nuna cewan kowanne mutum dan tara ne yana da kasawar shi shi ma Joe Biden wanda take goyen baya yana da kasawa amma duk da haka tana ganin ta bayyana halayen kirki na shi Joe Biden wanda tace ta ga halayen shi ta gani da idon ta ba ita galauce ba jiyau ba kasancewa gasan yayi aiki da mai gidanta shekaru 8 to baba duk yayin da ake wannan taro na jam'iyyar Democrat shi kuma shugaba Donald Trump shi kuma yayi shirin zagaya manyan jihohi guda hudu da suke da muhimmanci a zaben shugaban kasa kusan sai ka ce wannan shine ainihin shiga gangamin yakin neman zabe domin kasancewan daga yau an shiga sauran kwanaki 77 da yin zaben shugaban kasa
Alheri Grace Abdu kenan a tattaunawa da muka yi game da taron kasa na jam'iyyar Democrat. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz Baballe dauke da sauran labaran duniya.
Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa yana so ya ƙara sauri ga tsarin aikiwa da sakonni na Amurka, duk da yake ƴan adawa na jam'iyyar Democrat suna shirin kada ƙuri'a a wannan makon. Domin hana yin sauye-sauye a sha'anin na aikewa da sakonni da suka yi ikirarin zai iya kawo tarnaƙi ga abin da ake tsammani na ƙarin masu jefa ƙuri'a ta hanyar aika sako a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba. Ina ƙara ƙarfafa gwiwar ƙara saurin aikewa da sakonni ba wai a hankali ba, Trump ya faɗa wa manema labarai a wajen fadar White House kafin ya zarce zuwa gangamin yakin neman zaɓe a jihohin Minnesota da Wisconsin na tsakiyar yammacin Amurka. Trump ya faɗa a makon da ya gabata cewa bai amince da bayar da kuɗi dala biliyan 28 ga hukumar aika sakonni ba, wanda za ta yi amfani da wani sashi na kuɗin wajen biyan kuɗin karɓa da kuma aikin da ake tsammani na miliyoyin ƙuri'u da za a aika daga masu zaɓe da suke tsoron zuwa rumfunan zaɓe a lokacin annobar coronavirus. Tsawon watanni Trump yana ikirari ba tare da bada hujja ba cewa aika takardun zaɓen da jihohi za su yi ga masu jefa ƙuri'a zai iya haifar da magudin zaɓe da kuma aringizon ƙuri'u a kansa. Ya kuma kare ɗaya daga cikin waɗanda ya naɗa kuma babban mai ba da tallafi ga jam'iyyar Republican Postmaster General Louis DeJoy na ɗaukan muhimman matakai don rage kashe kuɗaɗe a hukumar aikewa da sakonni da kuma ƙara inganta aikinsu.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla, ƙaramin ministan kwadago a Najeriya ya fitar da tsarin rabon ayyukan yi na gwamnatin tarayya 774 tsakanin gwamnoni da 'yan majalisu da ƙungiyar NURTW da sauran masu ruwa da tsaki biyo bayan sukar lamiri da jami'an gwamnatin suka sha. Ga dai Halima Abdurra'uf da rahoto daga birnin Abuja.
Domin da suka kira ni da 'yan majalisa ganin labarin da ya fito ga jaridar The Nation ta yau game da wannan, kuma gwargwado na musu bayani cewa ni a matsayina na shugaban wannan ma'aikata ta NDE wadda ita ke da alhakin yin wannan project din, amma ni magana ta gaskiya ta tsakani da Allah, yadda kowa ya gani ko ya ji haka dai gani ne na ji, ban san da abin da aka yi ba hannuna a ciki. Amma in kuna neman ƙarin bayani kuna iya kunemi ministan kwadago state wato barista Festus Kiyamu,
babban daraktan hukumar kula da ayyukan daukar ma'aikata ta NDE. Dr. Nasiru Ladan Argungu kenan da bayani akan batun tsarin rabon ayyukan yi na gwamnatin tarayya 774 da ƙaramin ministan kwadago ya fitar. Tun bayan da labarin fitar da tsarin rabon ayyukan yi 774 ya mamaye kafafen yaɗa labarai a Najeriya, ne ƴan ƙasar suka fara tofa albarkacin bakinsu akan yadda tsarin ba zai ba wa talakawa dama ba sai ya san wani a gwamnati kafin ya samu aikin. Tsarin rabon aikin dai zai baiwa kowane gwamna gurabe 40 a dukkanin ƙananan hukumominsa da majalisar dattawa gurabe 30 kowannensu, ƴan majalisar wakilai gurabe 25 kowannensu, ministoci 30 kowannensu a dukkanin ƙananan hukumomin jihohinsu na asali, tare da duk mai rike da mukamin siyasa ya samu kaso 15 cikin 100. Waɗanda suka cancanta su samu aikin sun haɗa da leburori, mata masu ƙananan sana'o'i, masu kitso da dai sauransu. Da muka tuntuɓi shugaban ƙungiyar kwadago ta Najeriya Comrade Ayuba Waba ya yi mana ƙarin bayani kamar haka.
Gaskiya dai da farko da aka fito da wannan tsari na ɗaukan ma'aikata 774 watan kowane kananan hukuma mutum 1000 mun yi murna da shi akan cewa zai rage rashin aiki da ya tsamari a Najeriya. Amma abin takeici shine a halin da ake ciki yanzu bisa alamu lallai babu abin da ya canja, watan kulliya bata biya kudin sabulu ba. Abin da yasa nace haka, a yanzu halin da ake ciki a cikin 777 din nan an riga an cire 380, watan abinda zai sauka sauran mutane 620. Don haka duba tsarin da aka dauko da wanda mutane suke murna da shi, an dauka cewa wanda bai da galihu, wanda bai da aikin yi, wanda lalle wannan abin zai taimake su, su ne za a suka cancanta su samu wannan aikin yi. Amma abin takeici shine yan siyasa sun yi kaka gida, an riga an gama kaso, wanda ya saura ne fa za a ba sauran mutane. An yi je karanar hukuma ma sanin kowa ne da cewa a karanar hukuma din ma dole dai kuma za a rabo wanda suke bukata, wanda lalle suke bukata, wanda kila ba su za su samu ba.
Duk kokarin ji ta bakin karamin minista Kwadago da nagartar aiki Festus Keyamo ya ci tara, ana da ci gaba da gudanar da tsare-tsaren daukar aikin a dukkanin jihohi, inda waɗanda za su ci gajiyar aikin za su rinka samun albashin naira 20,000 a duk wata har tsawon watanni 3, ayyukan kuma za su lakuma naira biliyan 52 kamar yadda gwamnati ta samar a cikin kasafin kuɗin shekarar 2020. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Khalid Adamu, Minister Local Government. Bakin gurgudu dai mai girma gwamnatin jihar Katsina Ratsuwa Alhaji Aminu Bello Masari yana iyakar bakin kokarin shi. Yanzu maganar da ake akwai sojoji da aka kawo a nan fuskar local government kuma sun fara shiga dazuzzukan nan. Abu lokaci ɗaya zai iya faruwa, amma gyaran abin zaka ga sai a hankali.
A bari ku da wannan lokaci, barkamu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsakan wuya. Yau za mu kawo muku ci gaban muhawarar da muke yi game da rashin tsaro da ke ci gaba da addabar yohin arewa maso yammacin Najeriya na Katsina da Zamfara da kuma Sokoto. Daga cikin abubuwan da za mu duba a yau shi ne shin sojojin da aka tura a yohin sun yi amfani wajen murƙushe wannan ta'addanci din, kuma me ya kawo rugujewar kokarin da gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari ya yi na yin sulhu da su wa'annan 'yan ta'adda? Sannan kuma shin mutanen Katsina ma idan ka kasa su kashi biyu, waɗanne ne suka fi jin daɗi ko kuma bahari ke bata musu rai? To yanzu zan sake mai da ku ga wakilin namu Sani Shabu Mulumfashi ya ci gaba da tattaunawa da yake yi da bakinsa.
So ta yi magana a game da batun na Zamfara ko san abin nan. Na iya tunawa kwanaki can na yi hira da shi kwamishinan 'yan sanda na can, wato Usman Nagogo, shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara, ya ce daga cikin waɗanda suka bijire suna dawa, su waɗanda tunda aka yi sasanci da su suka tsaya tare da gwamnati suke kamo musu mutane. Dan akalla na shaida lokacin da aka kamo mutum 12, sannan bayan haka cikin ƙarshen farkon wannan watan an maido da mutane 36 wanda da taimakon wa'annan suka shiga daji suka kamo daga hannun 'yan uwansu na da wanda suke wannan abubuwan. Shi ne magana da nayi.
Dala tambaye ka masa hannun kai ma zan maka tambaya. Idan an ce maka Zamfara an yi sulhu ba sauran tashin hankali, wa'annan mutanen da ake kamowa daga dajin Katsina ake kamo su wanda ba su ga sulhun ba? To in ko ana kamo su daga dajin Zamfara, wa'anda suka tuba suna kamo wa'anda ba su tuba ba, har ma ana hiddo mutane ana kawo gidan gwamnati kenan sai yanzu bar ana banditi. Ina zuwa,
ana yi amma da
ina zuwa da Allah afwan. Ai kana maganar sauki, don wannan gurin da sauki, sannan maganar da wannan sasu maji gari ke yi cewa a je a iske, a je a sa za a ga IDP camp mutum 100 nawa ke da kuzo, don wannan ba abun mamaki bane. Shekaran jiya da daddare akwai kauye nan Jibiya, akwai waɗanda tashin bom ne ya koro su daga cikin garuruwan su, ba an ci addaba ne. Wannan babban da ake saki a cikin daji, akwai waɗanda ihun tashin bom ne suka sa suka taso suka gudo suka baro dazuzzukan su suka shigo camps. Akwai waɗanda kuma a tsoro mu ake ba su a ce ai ga barayin nan zuwa. To kuma kana gidan wa cikin tsoro ya fito tashin hankali. Ina ga maka shekarun jiya da daddare aka kira commissioner fiye da mutum 6000 aka ce kowa ya koma gidajen shi aka je aka ajiye ɗan sandar soji daga wuraren inda kuma suna tare da shugaban musu ne to an sa musu jibiya
dan jibiya logamma
a jibiya ba tsari
jibiya da ba tsari
amma da wasu jiwa gidajen su shekarun jibiya
6000
ina ga ma gaskiya so da kuma abin da kike so ka sai nan gurin shi wannan kamar da shi malam Salisu muna maganar reality ne kai yawa
san 6000 ba
kuma ina zuwa tsaka ji ina so ka sani malam Salisu ni banda wani ra'ayi sabarin abin da yake shine daidai
a ni ma haka
sannan ina so ka sani kamar da kace a hidda in ba dan da ka kawo maganar gotin APC 100% bane ba ko dan SA da aka wasu jami'a bazan kawo maka maganar gotin Zamfara ba sai mu tafi dotsar akan abin da yake tare mana gurin sannan malam Salisu kamar na ga maka dazu afwan dole shi su abubuwa ana koma kullu shi yanzu ila asali kungun abina komawa menene mafarin shi wannan issue da ake ta magana ana cewa APC ta kaza maganar tsaro maganar wani ne abin da nake so ka fahimta shine in dai mun yadda cewa jiya bomb na tashi yanzu ba maganar tashin bomb afwan da Allah
da wanda ya sama bomb ka mutu a
a da
wanda ya halaka
wai da zuwa da haka bai da
ba shi kuma mai da martani
wannan ba za su waji giri bomb din nan har a ina zuwa har a Kano ya tashi a masallaci ina zuwa har a Kano ya tashi a masallaci bomb din nan sama da mutum 500 suka mutu Allah ya matsane mutum da ya ba mu wannan kariyan inda aka ce da ana barna 10 ta koma 3 ko 4 ai sai a gode wa Allah ana karan za a wayi gari wata rana barnan nan babu ita ga baki dai sannan malam Salisu Allah ana zuwa dan afwan malam minti da zaka bani malam Salisu wanda yazo sayyidina Umar radiyallahu anhu kashe shi akai a masallaci wanda yazo shi ya tarbe shi bayan ya tafi ruku yazo soke shi fadi mutu wannan ba ta'addanci bane
to ina zo
kuma so ka sani shi ta'addanci ba yau aka fara shi ba
kai ya ka ina zo a a
ai dai ina zo a a abin da yake so
ku daka ta ina zo
wala abin da mai daga yau aka fara ina zo da kace kai da hukumomi an wuce takwas an kai sha biyu kana ma so ka ce kana sir gaba ki dai rare ba ta'addanci to ni gizo ga shi ta'addanci tarihi gare dogo
to yanzu kaga
muna maganar banditry ne kawai kuma muna sa ran da wannan development da aka samu yanzu tunda magana ke kai yanzu na miya shugaban kasar tarayyar Najeriya an kawo sojoji isassu cikin dajin nan da na sama da na kasa kuma mu da muke cikin system wanda mu ne ake buga mu yau ake yana mu bacci mun san daga lokacin da sojojin suka zo zuwa yanzu cikin ikon Allah ana samun sauki amma kamar yanda nace shi jikakken tsini shine ake sare yake magani cikin lokaci
yanzu
wannan mutanen sun dade suna abun nan sun abun nan ya dade so barna ce ake yi lokaci kankani in Allah ya so ya yadda da addu'o'in da ake yi yanzu currently duk maganar wani abu da za a yi idafa ce wannan magana ce muke ta siyasa dan jama'a su halalla ga jigi amma babban abin da muke bukata a wannan hidimar da muke ciki yanzu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musiba ta zo ku yi addu'a addu'an nan akwai sharɗan amsanta ni in gyara zuciyata in fuskanci Allah in tsaya tsakanin ubangiji in gane menene matsalar ta Allah na tuba Allah in gyara kai ka gyara zuciyanka ka fuskanci Allah sai ka ji shine babban maganin wannan matsalai
alai shi to abinda nake so kaga lokacin da ka yi ba din muna daidai shi ne haka alai san ba zigir barin komo gare ka na san kana son ka dan tsokaci game da abin da yake
to
in kai ka dan tambayar da nake son dora ka dan tsaya da ka tukunni shine cewa ana ganin yau kusan kaman sati 8 kenan akalla wata biyu da mai girma shugaban kasa Janar Buhari ya ce za a turo mutane tabbas ya turo su sun je amma har yanzu ana samun hare-hare dan ko a wancan mako da ya wuce an sami akalla jinlar mutane 19 farko 15 aka kashe sannan aka nemi guda 3 ba a san inda suke ba daga baya ma aka ce guda 4 shin menene kuke ganin abin da ya kamata su mahukunta na yanzu da gwamnati tunda ba jami'a ko kuma da ke gwamnati ta wata hanya ne dan magana wannan ba wai na wannan to corona wannan to corona bane ana neman a samu maslaha so da waɗanda suke can sama
su
ba su gane waɗannan abubuwa
na'am
to gaskiyar magana kai magana na wanda akwai abin da ya kamata tunda kowa na saurara mu kowa ya mai da martani
haka
a siyasance yayi magana ta cewa wai sun mana aikin da bamu yi ba amma shi ba haka bane ita gwamnati da ma ci gaba ce kashi 80% na mashi hanyoyi an kare su in sun yi wani abu wannan babu laifi da mun hake mu a to gwamnatin PDP ita ta dauki hanya daga mashi habbunun kuka kago duk garuruwan nan na mashi mu kashi 80% nan suke busa sannan kwalta ta dauki kwalta daga dankama habbunbun sannan a ainihin ta dau wutar lantarki tun daga mashi habbunin kuka ai suna aiki in ba su ba su aiki ku kuka bata shi to saboda haka mu in sun zo sun yi wani aiki 2017 suka yi shi dan su ci zaben cike gurbin majalisar tarayya kuma mu muka ci suka kwace muka tai kotu ta soke muka dawo suka sake kwacewa muka bari saboda haka wannan ma da aka dan zuba din dan wannan dalilin ne saboda haka mu dawo ga maganar da muke ta tsaro maganar tsaro da aka ce an kawo sojoji da sauransu kuma shi chairman na APC ya magana cewa ai su ba suke da control na sojoji ko ɗan sanda ba da sauransu
ina zuwa
shine ai nake so in dora ai ita ma tana cikin ciwon mu wannan abin da ake cewa ai mu gwamnatin jiha ba mu ke da control na ɗan sanda da soja ba da sauransu da DSS ai in aka turo soja ko ɗan sanda kowaye a jihar Katsina to gwamna kasancewa shi chief security officer na jiha to ba zai wuce magana shi ba because a cikin jihar da yake mulki nan zai aiki kuma da shi zai aikin kuma kana fadin irin taimakon da kila gwamnatin jiha take yi musu dan wannan aiki ya tabbata idan babu fahimta aiki ai aikin ma ba zai yi ba sannan gwamnatin nan ta APC ta jihar Katsina ita ce a federal government ba shi ɗaya ma shugaban kasan ta jihar Katsina ne shin me zai sa a rika rarraba tsakanin waye ke bada umarni ko waye bai bada umarni a tsaya a ga an hidda mutanen jihar Katsina cikin matsalar tsaron nan yafi tunanin wake da ikon ba wannan umarni ko mu bari ka ji kila lokaci aka baka kai magana wannan mutane da kake magana ni ban yarda da wannan magana da kai ba chairman sai insecurity suka yi magana da kansu kace wai karan bomb ya koro mutane suka zo suka zama yan gudun hijira to me kai sai inda ake jefa bomb kuma me sun yi hancin su mutanen da kake magana su rugo saboda karan bomb a'a wannan ba ko me zaka faɗi yanzu kake tantance yan gudun hijira a'a ai akwai hurumin ka inda ta kai mun gaba ga jam'iyya da kaza kaza zan yadda amma ka shiga hurumin ni wannan magana ban taba jin ta bandawa a wannan fage a'a muna da shi muna da gudun wanda zamu iya bada ita ce muke ba ai wannan da kake bani tana da nauyi kwarai da gaske
na ce me
saboda in yanzu muka tafi faskar muka dauka karan bomb suka ji suka dawo unan wani to kaga mun yau da rikan mu ba mu zaton karan bomb ya koro su sai dai mi su masu zuwa security da me na san kila za su yi magana nan za su tantance amma abin da ke magana shine dole sai mun fahimci cewa muna da matsala gwamnati ta yarda domin gwamnati da kake ta magana sulhu gwamna ya hito da kanshi ya yarda amma a makare saboda mu mun fi shekara muna cewa sulhun nan ya kare amma daga baya bari ka ji yo ai sulhun bai yi ba sulhu ya kare kuma gwamnati ta shekara ba ta yarda sulhu ya kare ba to duk da zuwa cikin duhu sai mutum na kwance gida a ce ai gwamna ya sulhu sai ya ji adda bisa wuyan shi
a gaishe ku malamai to jama'a nan muka zo karshen wannan shiri na wannan lokaci muna da shiri ɗaya da ya rage mana da zamu kawo muku shi mako mai zuwa Allah ya kai mu da kuma a cikin wannan shiri din zamu dubi wato zamu taɓa maganar saki wanda aka yi wa sarkan shi gwamnatin jihar Katsina da kuma gajin garin Daura a can kwanakin baya ta da abin da yake nuna wato ƙarin tabarbarewar tsaro a wannan jiha sannan kuma zamu gwada shin ya aka yi shi tsohon shugaban ƙasa ko ba Katsina Umar Yaradu ya samu nasarar kawo sulhu a yankunan Niger Delta amma sha'anin sulhu ya gagare shi Buhari wanda shi ma dai daga Katsina ya fito to a madadin dukkan su bakin namu wato shugabannin jam'iyyun APC da PDP na jihar Katsina da kuma shi wakilin namu Sani Shu'aibu Malumfashi sannan da Garis Alheri Abdul ta taimaka wajen haɗa shirin ni Ali Mustapha Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington DC a huta lafiya
a gaida Ali Mustapha Sokoto yanzu kuma ga labarai a takaice
a jiya Litinin da daddare jam'iyyar Democrat a Amurka ta bude babban taronta na ƙasa da za a shafa kwanaki hudu ana yi ta yanar gizo sakamakon annobar coronavirus inda suke fatan zai taimaka wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden samun nasara akan shugaban ƙasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba yayin da shi ma shugaban ƙasa mai ci Donald Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zabensa a wasu jihohin tsakiyar yammacin Amurka shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa yana so ya ƙara sauri ga tsarin aikiwa da sakonni na Amurka duk da yake ƴan adawa na jam'iyyar Democrat suna shirin kada ƙuri'a a wannan makon
masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalde da ya kai ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Gidu ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba ya koma kiri da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC.